إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة
جماعة سوراروا السلام عليكم ورحمة الله barakan mu da saki saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam da ya kunshi bayar da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Makhtum wanda aka gina shi bayan bincike mai zurfi a game da rayuwar wannan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana da farko akramaka Allahu amadadin masu sauraron mu muna farawa da yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
rufi'at manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughm al'adati wa rasul Allah jadun تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات
ثم أصرار وكما رين دعاك سابا أكون شرم مناك أرشان ماكو يوم دي إن الله يسوزا أجمد أو كده أمسوشن تنبوين دعاكي أيكوا دي سكا شايفي تاريه رايور منزان الله صلى الله عليه وسلم أما كاف مجيغنان bari mu dora daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata a cikin fassarar wannan littafi na Ar-Rahiqil Makhtum da malamin yake karanta mana akramakallah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnati ila yawmiddin ma ba'du masu sauraron mu da biye da mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba a shirinmu da ya gabata mun bayyana wasu abubuwa muhimmai da suka faru a lokacin da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi kamar haka cewa an fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ne a cikin kogon Hira wanda kogon Hira tsakaninsa da Makka kamar yadda malam ya bayyana tsawon mil biyu ne sannan abu na biyu cewa an fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi lokacin yana da shekara 40 da wata 6 da kwana 12 alisafin wata ko shekara 39 da wata 3 da kwana 20 alisafin rana sannan abu na uku wannan yayi daidai ga 10 ga watan Agusta shekara ta 610 ranar da aka fara yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sannan abu na hudu ranar da aka fara yi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ta zo daidai da 21 ga watan Ramadana kuma ranar Litinin ce aka fara yi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi a cikin ta sannan kuma mun bayyana cewa abinda aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da shi shine wannan sura ta suratul alaqi ko ayoyi guda 5 a farkon suratul alaqi mun tsaya inda Nana Aisha Allah ya kara mata yarda take ba mu labari na yadda aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi duk da mun ce lokacin da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ba a haifi Nana Aisha ba to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mata yadda abin ya fara yace awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min alwahyi arru'yatu saliha fi an-nawmi farkon abin da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da shi shine kyakkyawan mafarki a cikin bacci duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani a mafarki in ya waye gari sai abin ya tabbata wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi annabi sallallahu alaihi wasallama baya mafarki face wannan mafarki ya tabbata kamar yadda asuba take ketowa sannan mun ci a daidai wannan lokaci ne dutse ma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai wuce ta jikin dutse sai dutsen ya dinga masa sallama summa hubbiba ilaihi alkhala sannan aka soyantar da shi ya dinga fita daga cikin jama'a yana komawa gefe domin aiwatar da wani nau'i na ibada akan tsarin addinin Annabi Ibrahim ko akan shari'a Annabi Ibrahim kafin Allah ya bashi wannan wahayi wa kana ya khalu bi ghari Hira yana yin halwa a cikin kogon Hira fayatahannathu fihi wa huwa ta'abudu, yana yin bauta wato nisanta laifuffuka a cikin wannan kogo wanda shine bautar Allah. Al-layali zawatil adadi, yakan yi amfani ko ya tsaya tsawon wasu kwanaki ko wasu darare wanda ba sa wuce wata guda, qawla an yanza ila ahlihi, kafin ya koma gida, wa yatazawwadu lizalika, ya kare yogo ziri da shiri domin yin kalwa ta gaba. Thumma yarji'u ila Khadija fa yatazawwadu limithliha, idan ya kwashe kamar wata guda musamman a cikin wata Ramadana. Kuma an ce wannan abu ya dauke shi kusan shekara uku, wato kafin a fara masa wahayi. Kuma wannan mafarke da ya fara waɗanda suke nuna dab da kusantowa annabta sun dauke shi kamar wata shida, wanda da shine ma malaman da suke cewa an kasa wahayin da aka yi masa kashi biyu, wahayi ta hanyar bacci da kuma wahayi na farke. Shi na farken an fara shi a watan Ramadana, shine 21 ga watan Ramadan. Shi kuma na mafarkin an fara shi tun a watan Rabiul Awwal, wanda wannan ne ma suke ganin an fara masa wahayi ne a cikin watan Rabiul Awwal, saboda wata shida tsakanin Ramadana shine watan Rabiul Awwal. Hatta ja'ahu al-haqqu, har gaskiya ta zo masa, wa huwa fi ghari Hira, in yana cikin kogon Hira. Fa ja'ahu al-malaku, mala'ika ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa kala, yace masa ikra'a, ka tashi kai karatu. Kala ma ana biqari'in, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni ba mai yin karatu bane. Kala fa akhazani fa ghattani hatta balaga min al-jahad, sai ya kama ni ya makure ni ya shake ni har sai da ya kai min tsanani, wato naji kamar amin kanshin mutuwa. Thumma arsalani, sannan ya sake ni. Faqala, ya sake ce min ikra'a, ka fayi karatu. Qultu ma ana biqari, inni fa ba mai yin karatu bane, don ban je wata makaranta ko gaban wani malami ya koya min karatu ba. Qala fa akhazani fa ghattani thaniya hatta balaga min al-jahad, ya sake kama ni ya makure ni har sai da ya kai min tsanani a karo na biyu. Thumma arsalani, ya sake ni. Faqala, yace ikra'a, to kai karatu. Qultu ma ana biqari'in fa akhazani fa ghattani thalitha thumma arsalani, nama sai da yamin kanshin mutuwa tukuna sana ya sake ni. Fa qala, yace
bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Cewa kai karatu da sunan Allah mahaliccinka wanda ya halitta, wanda ya halicci mutum daga gudan jini. Kai karatu, mahaliccinka shine mafi karamci, wanda ya koyar da dan adam da alƙalami, kuma ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Waɗannan ayoyi guda biyar su ne farkon abinda aka fara saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ayoyi 6,114 da aka saukan masa. Faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yarjufu fu'aduhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma gida dauke da waɗannan ayoyi guda biyar, amma fa zuciyarsa tana cikin firgita da razana da kaduwa. Fadkhala ala khadijata binti Khuwailid, ya shiga wajen matarsa uwar gidansa Nana Khadija, Allah ya kara mata yarda. Fa qala, yace zammiluni zammiluni, kulillibeni da bargo kulillibeni da bargo. Fa zammaluhu, suka lillibe shi hatta zahaba anhu ar-ra'u, har sai da wannan firgici da damuwa ya tafi gabarin sa.
بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات.
فقال لخديجة, سيتي منان خديجة, مالي ويميك يقريني. فأخبرها الخبرة, يبات دك اللابار أبند يقني أتكن وننكوكو. سيتي متى لقد خشيت على نفسي, حقيقة ناجي وكي ناس أوران كد وان أبو يفارو قريني. Faqalat Khadijatu, sai Nana Khadija tace masa kalla, tace ba zai ba abin da zai faru gare ka, Allah ya sauke ya kiyaye tsare, ba abin da zai faru gare ka. Wallahi ma yukhzika Allahu abada, tace na rantse da girman Allah, Allah ba zai tabar da kai ba har abada. Sai ta gaya masa halayensa guda biyar, wanda malamai suke cewa duk mutumin da yake siffantuwa da waɗannan halayen, to har abada maki ba zai nasara a kansa ba, kuma har abada ba zai kaskanta ba, ba zai kunyata ba, ba zai tozarta ba. Ko wani yayi harama, yayi niyya, yayi dabarar da zai tozarta shi, to Allah zai tsare shi sakamakon waɗannan halaye guda biyar. Tace innaka latasilur rahim, lalle kai mai sada zumunta ne. Wa tahmilul kal, kuma kai mai daukan nauyin jama'a ne. Wa taksibul ma'dum, kai mai tattalawa marashi shine ya samu abin yi. Wa taqrid dhaif, kai mai yin garar baki ne. Wa tu'inu ala nawa'ibul haqqi, kai mai taimako ne akan duk wata harka ta gaskiya. Duk abin da kaga annabi ya shiga, to harka ce ta gaskiya, harka ce ta alkhairi, harka ce ta mutunci, harka ce ta jin kai, harka ce ta adalci, harka ce ta taimakon jama'a. To ta gaya masa waɗannan abubuwa guda biyar, ta kwantar masa da hankali da su, wanda dama shine abin da ake wa mutumin kirki in ya shiga damuwa, a tuna masa wasu abubuwa da ya gino a kai na alkhairi, wanda masu irin wannan halaye da masu irin waɗannan ɗabi'u da masu wannan kamanni ba sa samun tozarta a rayuwarsu. To mu duba waɗannan abubuwa ƴan uwa, mu ga yaya muka siffatu da su, sannan mu duba mahimmancin ilimi da mahimmancin karatu da kimar da yake da shi wajen gina al'umma ta kwarai, ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala farkon abin da ya fara saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyi ne guda biyar da suka yi magana akan ilimi da karatu, wanda ke nuna mahimmancin ilimi da mahimmancin karatu a cikin al'umma, cewa kuma ana gina al'umma ta kwarai idan aka bata ilimi tsantsa, aka bata tarbiyya tsantsa, kuma ta waye akan wayewa ta sanin addini da sanin duniya da kuma sanin makomar da za ta koma bayan mutuwa. Wannan shi ake gina al'umma wadda ta zama mai ido biyu, mai idan duniya, ma'ana tana da ilimin zamani, mai idan lahira tana da ilimin addini, sai ta more a nan, ta more a can. Domin idan mutum ba shi da waɗannan abubuwan guda biyu, mai yiwuwa ba zai more a duniya ba, ko ba zai more a lahira ba. Kuma abinda ake so mutum ya samu arzikin duniya, arzikin lahira. Fantalaqat bihi Khadijatu, sai Khadijatu ta tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hatta atad bihi Waraqat bin Nawfal, har suka je wajen wani da ake kiransa Waraqat bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibn ammi Khadijata, wanda dan ammi ne na Khadija, wato dan ammin Khadija, wato wan babanta ko kanin babanta, wanda suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya. Wa kana mra'an, shi mutun ne tanasara fil jahiliya, a zamanin jahiliya ya shiga addinin Nasara. Wa kana yaktubul kitabal Ibraniya, ya kasance yakan rubuta littafi da yaren Ibraniya. Fa yaktubu min al injil bil Ibraniya ma sha Allah an yaktuba, har yakan rubuto injila da yaren Ibraniya abinda Allah ya so ya rubuta. Wa kana shaykhan kabiran qad amiya, tsoho ne dattijo har ma ya makance. Fa qalat lahu Khadijatu, sai nana Khadija tace masa, yabna am, ya kai dan ammina, isma min ibn akhika, ka saurari jawabi daga dan uwanka. Tayi haka ne domin ya kula da Annabi sallallahu alaihi wasallama sosai yadda ya kamata. Wa qala lahu Waraqatu, sai Waraqatu ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yabna akhi, ya kai dan uwana, ma za tara, me kake gani ne? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama khabara ma ra'a, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashe labarin dukkan abin da ya gani, ya bashi labari. Fa qala lahu Waraqatu, sai Waraqatu ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haza namusu alladhi nazzalahu Allahu ala Musa, ai wannan da ka gani shine ma'abocin sirri, wato mala'ika Jibrilu, wanda Allah ta'ala ya saukar da shi ga Annabi Musa, yake ka masa wahayi ko yake ka masa bayani. Ya laitani fiha jaz'an, ita ya kai cona, ina ma a ce ina da ƙarfi na samartaka, ina ma a ce lafiya ta kalau, ina ma a ce ni saurayi ne, matashi ne ni. Laitani akunu hayyan, ina ma a ce ina da rai. Iz yukhrijuka qaumuka, lokacin da mutanen garinka za su fitar da kai, za su kore ka daga wannan gari. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, awa mukhrijiyahum, ice yanzu mutanen garin nan za su fitar da ni daga cikin garin nan. Kala, sai Waraqatu bin Nawfal yace na'am, kwarai kuwa. Lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma ji'ta bihi illa udiya, babu wani mutum da yazo da irin abin da kazo da shi face sai an yi irin wannan rigima din da shi. Duk mutumin da yazo da gaskiya, yazo da canji, yazo da adalci, yazo da gyara cikin al'umma, to sai ya samu mutane waɗanda za su ce bai kyauta ba, ko ba haka ya kamata ba, ko su kama rigima da shi ba gaira ba dalili. Wa in yudrikni yawmuka, idan kwanakinka suka riske ni, wato Allah ya tsawaita raina har na kai lokacin da annabtaka za ta bayyana, ansurka nasaran mu'azzaran, zan taimake ka taimako wanda yake abin karfafawa, wato zan tsaya tare da kai, zan taimake ka, zan karfafa ka, zan kuma tsaya tare da kai. Thumma lam yanshab waraqatu an tuwfiya, sannan ba a dade ba Allah ya yi wa Waraqatu rasuwa. Wato bayan wannan tira da wannan tattaunawa da wannan haduwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Waraqatu, ba a dade da wannan ba, Allah ya yi wa Waraqatu rasuwa. Wa fataral wahyu, daga nan kuma sai wahayin ya dakata ya tsaya haka, ba a ci gaba da yi masa wahayi ba, an dai bashi wancan sako na wadancan ayoyi guda biyar na cewa ya tashi yayi karatu, ya tashi ya ilimi, wanda shine hanyar gyara. Duk mai gyara, to abin da yake fara wa al'umma shine ba su ilimi da karatu, da wayar da kansu su fahimci duniyar su da lahirar su.
Walam tantiq anil ahwa'i yawman wa ruhul quds minka ala silati du'ista ila al malabir wa nu'ama wa rahma ya nabiy al marhamat karimun kasahabi ila ahallat shuja'un hadda arkan al bughati بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دواتي
فترة الوحي سي كما تسأيا ود وحيي أنو سكواني كيكو أنو نلوكا چي واند ما لميزا ستتوناشي أتكي ونن كما مسألة دزامشيغا أما مدتو فترة الوحي سي ونكواني كند وحيي أوكا با أيو منزا الله صلى الله عليه وسلم وحيي با يونج أبو ديفارو فاختلفوا فيه على إدة أقوالهم. Malamai sun yi sabani bisa maganganu masu tarin yawa cewa daga lokacin da aka saukawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ikra'a din nan, wanda ita ce ittifaki na malamai, wato cewa ita ce farkon abin da aka fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi, duk da wasu malamai sun kawo su maganganun daban, amma dai wannan shine furin jaye cewa ikra'a din nan ita ce farkon wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wasahihu annaha kanat ayyaman, wato kwanaki ne kadai aka samu tsakanin wancan yankewar wahayi da kuma dawo da wahayi da aka ci gaba da yi masa. Wa qadara ibn Sa'adin an ibn Abbas ma yufidu zalika, har malam ibn Sa'ad ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas abinda ke nuna haka. Wa amma mashtahara min annaha damas salasu sanawatin aw sanataini wa nisfan falaysa bi sahihin, ice maganar da ta shahara cewa daga nan ba a ƙara waiwayar Annabi sallallahu alaihi wasallama da maganar wahayi ba, har sai da aka samu tsawon shekara uku, ko sai da aka samu tsawon shekara biyu da rabi, to wannan maganar ba ingantacciya bace. Wa qad zahara li shay'un garibun, malai yace wani abu ma mai ban mamaki ya bayyana a gare ni, ba da idaratin nazar, bayan bincike fir riwayati, a cikin riwayoyi, wa fi aqwali ahli al-ilm, da ko bincike a cikin maganganun malamai masu dimbin ilimi. Wa lam ara man ta'arrada lahu minhum, amma a cikin su ban ga wanda ya bujiro zuwa ga wannan magana da nake so in kawo ba. Wa huwa anna hazihi al-aqwala wa riwayat, cewa waɗannan maganganu duka da aka yi na tsakanin saukar iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, da kuma wahayi na biyo da ya biyo bayan ta, wanda wasu malamai suke cewa tsawon shekara uku ne, wasu tsawon shekara biyu da rabi, wasu ma suna cewa ɗan kwanaki ne, tufidu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, wannan ruwaya tana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yujawiru bihira'i shahran wahidan, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zo kogon hira ne ya kwashe tsawon wata guda cir yana yin wannan ibada tasa. Kuma wannan yana faruwa ne, wa huwa shahru ramadana fi kulli sanati, yakan yi amfani da watan ramadana ne a kowace shekara ya zo yayi wata guda a cikin kogon hira. Wa zalika min salasi sanawatin qabla an-nubuwa, wannan kuma ya faru ne a shekaru uku kafin aiko shi annabi. Wato in muka dauki wannan ya nuna kenan duka annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wata guda ne a cikin kogon Hira, kuma watan Ramadan ne kawai. Wa anna sanatan nubuwa kana hiya akhiru tilka sanawati salas, kuma wannan shekara da aka bashi annabta ita ce karshen waɗannan shekaru guda uku da yayi yana zuwa kogon Hira domin gabatar da wannan khalwa tasa. Wa annahu kana yatimmu jawaruhu bi tamami shahr Ramadan, yana cika wannan makotaka tasa a cikin wannan kogo da cika watan Ramadana, wato ɗaya ga watan Shawwal wanda yake dacewa da ranar sallah, a ranar ne yake fita ya koma gida. Akana yanzilu ba'dahu min hira'in sabahan, washe garin ɗaya ga watan Shawwal yake fita daga kogon Hira domin komawa gida. Aili awwali yawmin min shahr Shawwal wa ya'udu ila albayti, farkon rana ta watan Shawwal wanda shine karshen watan Ramadan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake komawa gida. Wa qadura da tansisu fi riwayatin sahihaini, nassi yazo qarara a cikin riwayan Bukhari da Muslim ala annal wahayal ladzi nazala alaihi sallallahu alaihi wasallama ba'da alfatarati innama nazala wa huwa sallallahu alaihi wasallama raji'un ila baitihi ba'da itimamu jawarihi bi tamami shahri, cewa nassi yazo qarara a cikin sahihul Bukhari da Muslim cewa wahayin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karo na biyu ya sauka a gare shi ne bayan wannan yankewa da aka samu na tsakanin saukar da waɗannan ayoyi guda biyar zuwa ga wahayi na biyu, cewa ya sauka gare shi ne lokacin yana mai komawa gida bayan ya kare abin da ya saba na wannan wato kwanaki da yake yi guda 30 ko wata guda a cikin kogon Hira. Aqulu fa haza yufidu, mala yace ina ƙara sharhi cewa wannan yana tabbatar mana annal wahaya allazi nazala alaihi sallallahu alaihi wasallama, cewa wahayin da aka ko ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da alfatarati inma nazala fi awwali yawm min shahr Shawwal ba'da nihayati shahr Ramadan allazi tasharrafa fihi bin nubuwati wal wahyi, yace wannan yana nuni cewa wahayin da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu ya sauka a gare shi ne a ranar farko ta watan Shawwal a ƙarshen watan Ramadan, wanda a cikin wannan wata na Ramadan 21 gare shi, kamar yadda malamin Rinjaye anan wanda shine ya dace da daren Lailatul Qadr na wannan shekara, aka dauka kashi aka darajta shi aka kimanta shi aka martaba shi da bashi annabta da kuma saukan masa da wahayi sallallahu alaihi wasallama. Li'annahu kana akhira mujawarati lahu bi hira'in, domin wannan shine karshen makotakarsa ko zaman khalwarsa a cikin watan ko a cikin kogon Hira. Wai za sabata, idan ya tabbata anna awwala nuzulil wahyi, cewa farkon saukar wahayi kana fi lailatul ithnaini alhadiya wal 20 min shahr Ramadan, cewa farkon wahayin da aka fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ranar Litinin ne, kuma sannan 21 ga watan Ramadana, fa inna haza ya'ni anna fataratul wahyi kana li 10 ayami faqat, to wannan ya nuna kenan kwanakin da aka yi ba a saki saukar masa da wahayi ba ya zama kwana 10 ne kadai, wato daga 21 ga watan Ramadan zuwa 1 ga watan Shawwal ya zama kwanaki 10 cir kenan aka yi ba a sake masa wahayi ba. Wa annal wahaya nazala ba'daha sabihata yawmul khamisi li awwal Shawwal min as-sanati al-ula min an-nubuwa, cewa wahayi na biyu da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da asuba ne rana al-hamis, wanda ya zamo ɗaya ga watan Shawwal na shekara farko daga bashi annabta sallallahu alaihi wasallama. Wala alla haza huwa sirru fi takhsis al-ashr al-awakhir min Ramadan bil mujawarati wal i'tikaf, mala yace mai yiwa wannan shine shirrin da ke kunshe cikin kebance 10 ƙarshe na watan Ramadana domin zuwa masallaci a dinga yin i'tikafi. To abinda malam yake so ya bayyana kenan cewa tunda 21 ga watan Ramadana shi aka fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ranar Litinin, to kuma sannan ba a sake ci gaba da masa wahayi ba sai da ya kwana 10 yana zuwa cikin kogon Hira yana jiran a sake turo masa wahayi na biyu waɗannan kwanaki da ya guda goma. Mala yace mai yiwa shine sirrin da yasa aka sunnanta itikafi a goman ƙarshe a watan Ramadana, ake kiran al'umman musulmi, aka sha'awantar da su, aka kwaɗaitar da su, aka kuma wato nuna musu shi a aikace daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, cewa wanda yake da lokaci mace ce ko namiji, babba ne ko yaro, zai iya bin sharuɗa da ka'idodi da dokoki na itikafi, ya tattara inasa inasa ya koma masallaci, ya aje harkar duniya haka, ya je ya shagala da bauta da ibada da tunanin makomarsa a lahira da komai da zai ƙara inganta rayuwarsa ta duniya, ya zama bai yi asarar nan ba, bai yi asarar can ba. Wa fi takhsis awwal shahr shawwal bil eid as-sa'id wallahu alam, yace ko mai yiwa shine sirrin da yasa aka ware ko aka kebance ko aka ayyana daya ga watan shawwal ya zama shine ranar idi. Wato malam yayi bincike kenan, ya bi diddigi, yana so ya tabbatar mana cewa waɗannan abun guda biyu su ma ga asalin su. Daya ga watan shawwal shine ranar idi kamar yadda yake tabbatacce a cikin addini. Sannan goman ƙarshe na Ramadana su ne waɗanda ake shiga masallaci a ta ibada ta itikafi. To yake cewa wannan sirrin da ke ciki kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam an fara masa wahayi 21 ga watan Ramadana, kuma sannan wahayin ya yanke zuwa kwana 10, wanda aka dawo masa da cigaba da wahayi ranar 1 ga watan Shawwal, yana ga shine sirrin da yasa ake itikafi da kuma yin sallah wallahu a'lam. Amma wannan ijtihadi ne da bincike, Allah shine mafi sanin abin da ke tattare da haka.
فلادت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة.
وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. ما ليت من زن الله صلى الله عليه وسلم يا ونزو أتكن ودن ننقى نكيق دا قوما ودن دا وحييس أياه ya wayi gari cikin ka'iban, cikin bakin ciki, mahzunan yana cikin damuwa da bacin rai, ta atarihil hayratu wanda dimuwa wa dahshatu da daunin da mamaki suna bujiro masa cewa an fara dandana masa zumar wahayi kuma ga abu ya tsaya. Saboda haka shauƙin sa da sha'awarsa da kaunarsa cewa wannan wahayi ya ci gaba yasa yake jin wannan yanayi. Wa qad rawal bukhari fi kitab at-ta'bir ma nasuhu, Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin Sahihul Bukhari a cikin littafin fassarar mafarki dake cikin Sahihul Bukhari, yace wa fataral wahayu fataratan hazinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fima balagana huznan, yace wahayi ya dakata ko ya tsaya ko ya yanke har zuwa zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga damuwa, damuwa mai tsanani a wannan lokaci cikin abin da ya ishe mana na labari. Ada minhu mirara, wanda ya dinga fita da gaggawa a maimaice ba so ɗaya ba so biyu ba, yana fita da gaggawa kai ya taradda min ru'usi shawa'iqil jibali, dan ya je gangaro daga can kololuwar duwatsu waɗanda suke dogaye. Wato yakan hau dutse dogo ya dinga sha'awar ko faduwa ma zai yi saboda wannan alheri da ya fara samun sa da kuma dakatawa da yayi. Saboda haka wannan yanayi ne na shauki da kaunar Allah subhanahu wataala, cewa wannan alkhairi da aka fara turo masa yana sha'awar a ci gaba da turo masa domin shine babbar daraja ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kullama awfa bi zirwati jabalin, duk sanda ya hau kan tsoro ruwan dutse, likay yulqiya nafsahu minhu, dan ya jeho kansa ko ya fado da kansa da kan dutsen, tabaddalahu jibrilu, sai jibrilu ya bayyana a gare shi. Faqala ya ce masa, ya Muhammad innaka rasulullahi haqqan, kwantar da hankalinka, kai manzan Allah ne, tabbas kai annabin Allah ne. Fa yaskunu bizalika ja'ashuhu, sai zuciyarsa ta nutsu, hankalinsa ya kwanta ya ƙara samun kwanciyar hankali. Wa taqirru nafsuhu, sai ransa ta yi daɗi ta yi farin ciki, hankalinsa ya kwanta. Fa yarji'u, sai ya koma gida. Fa iza talat alaihi fataratul wahayi, idan kwanaki suka ƙara ƙaruwa ya ji dai shiru, gada li misli zalika, sai ya ƙara buga sammako danye wannan, wato kamar yana nuna cewa rayuwata ba za ta ci gaba da dadi ba in ban ci gaba da samun wannan sako daga wajen Allah subhanahu wata'ala ba. Fa iza awfa bi zirwatil jabali, idan ya sake zuwa kororuwan dutse, tabaddalahu jibrilu fa qala lahu mithla zalika, sai malaika jibril ya kara bayyana, ya kara gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kwantar da hankalinka ka nutsu, wato kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda zuwa hadisi mai lamba ta 6982 a cikin sahihul bukhari. Jibrilu yanzilu bil wahyi marratan saniya, to sai zuwan malaika Jibrilu kashi na biyu, inda yazo kuma da wahayi karo na biyu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Qala ibn Hajar, Malam Ibn Hajar wanda ya sharhin Sahihul Bukhari mai suna Fatahul Bari yake cewa a cikin juzu'i na 1 shafi na 27, wa kana zalika, wannan ya kasance wato inqita'ul wahyi ayyaman, yanke wannan wahayi da aka yi tsawon kwanaki, li yazhaba ma kana wajadahu min ar-ra'i, domin abin da ya samu na tsoro din nan da firgici a karan farko ya tafi, kuma nutsuwa da sha'awar a ƙara kawo masa wahayin ta shiga jikinsa, wal yahsul lahu at-tashawwufu ila al-audi, kuma sannan dan shauki da kauna da sha'awa na a ƙara dawo masa da wahayin nan ya zama ya shiga jikinsa. Falamma hasala lahu zalika, da hakan ko ta tabbata gashi yanzu shi da kansa yake sha'awar mala'ikan ya dawo, wahayin ya dawo, amma yake jin cewa ya shiga damuwa kwarai da gaske kasancewar ba a ci gaba da wannan wahayi ba. Wa akhaza yartaqibu maji'ul wahyi, shi da kansa ya tsaya yana dako, yana jira, yana sauraron dawowar wannan wahayi. Akaramahu Allah bil wahyi marratan thaniya, sai Allah ya karrama shi da zuwan wahayi karo na biyu. Qala sallallahu alaihi wasallama, jawartu bihi ra'in shahr, yace nayi makotaka da kogon hira wata guda. Falamma qadaitu jawari, da na kare makotaka ta ko zamana a cikin kogon hira, habattu sai na sako daga cikin wannan kogo. Falamma tabadantu alwadiya, bayan na shiga cikin wannan kwari wanda ke tsakanin dutsen da hanyata, fanuditu sai aka kwalla min kira. Fanazartu an yamini falam ara shay'an, na duba dama ko zan ga wa yake kira na, ban ga kowa ba. Wa nazartu an shimali falam ara shay'an, na duba haguna nan ma ban ga kowa ba. Wa nazartu amami falam ara shay'an, to na duba kuma gabana nan ma ban ga kowa ba. Wa nazartu khalfi falam ara shay'an, na duba baya ban ga kowa ba. To ina ya rage wa mutum a cikin jahohinsa guda shida, ka duba hagu ba kowa, dama ba kowa, gaba ba kowa, hagu ba kowa, saura sama da ƙasa ya rage kenan. Farafa'atu ra'asi fara'aitu shay'an, ina daga kaina sama sai naga wani abu. Me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya gani, fa izal malakul ladzi ja'ani bihi ra'in jalisun ala kursiyyin baina sama'i wal ardi, sai ga mala'ikan nan da yazo min a cikin kogon hira karan farko yana zaune akan kujera, baina sama'i wal ardi, shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba, tsakanin sama da ƙasa ya zauna akan kujera abinsa. Faju istu minhu ru'uban, sai aka firgita ni da razani ganin da nayi masa a haka. Hatta hawaitu ila al ardi, har sai da na fada a ƙasa. Fa ataitu khadijata, sai na ƙara zuwa manana khadija. Fa qultu, nace zammiluni zammiluni, kulillibe ni kulillibe ni, dassiruni dassiruni, ku samo mayafi ku rufe ni. Wasubbu alayya ma'an baridan, ku debo ruwan sanyi ku kwarara min a jikina. Qala fa dassaruni wasubbu alayya ma'an baridan, sai ku suka nemo bargo ko gado ko mayafi suka lillibe ni, sannan suka zo da ruwan sanyi suka kwarara min a jiki. Fa nazalat, sai ga sako na biyu yazo daga Allah.
Ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir.
Allah ya ce, ya kai wannan mai lilliba da bargo, mai lilliba da mayafi, mai lilliba da gado, batun lilliba kuma ya kare kum tashi fa anzir kai gargadi wa rabbaka fakabbir Allah mahalicinka ka girmama shi kai ta Allahu akbar wa thiyabaka fadahir tufafinka ka tsarkake su war rujza su ko guma ka fahajur ka kaurace musu wala tamnun tastakathir kada ka wa mutun alheri kana neman kari wa zalika qabla an tufarada salatu wannan ya faru ne tun kafin a wajabta sallah summa hamiyal wahayu daga nan sai wahayi ya dau zafi ma'ana aka ci gaba da yin wahayi ba kakkautawa ba'adu bayan wannan wata taba kuma ya zama ajere ajere aka ci gaba da masa wahayi kuma bai yanke ba kamar yadda aka samu tsakanin saukar ikra bismi rabbikal ladzi khalaq da kuma saukar ya ayyuhal muddathir wanda tsakanin su mallan ya ce kwana 10 ne wa hazihi alayatu wadannan ayoyi guda 5 a karan farko da kuma wadanda suka biyo bayan su wadannan guda 5 ko 6 a karo na biyu hiya mabda'u risalatihi shine farko ko ginshiki ko asasi ko tushe na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hiya mutaakhiratun anin nubuwa bi miqdari fatratil wahyi wannan ta zamo ta daga baya baya daga annabta annabi sallallahu alaihi wasallama gurgudan yankewar wahayin nan wa tashtamilu ala naw'ain min at-taklifi ma bayanu ma yatartabu alaihi wadannan ayoyi suna tattare da nau'i guda biyu na kallafawa wato annabi sallallahu alaihi wasallama aikin annabta tare da bayanin cewa wato kamar yadda zai zo
qad tasfal qulubu idha istufizat wa lafhun nar yuqidu min subati ala ablagh bani ilman anni wa qad udda al'amil min aljunati
an-naw'ul awwal taklifuhu bil balagi wat tahzir na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya kallafawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama isar da sako da kuma yi wa mutane gargadi wa zalika fi qawlihi qum fa anzir tashi ka tafi kai gargadi fa inna ma'anahu hazirin nasa ka firgita mutane ka tsorata mutane ka ja hankalin mutane ka fadakar da mutane min azabillah cewa fa su nisanci gamuwarsu da Allah illam yarji'u amma hum fihi min al-ghayy wad-dalal idan ba su komo ba daga abin da suka samu kai a ciki na bata da kuma zalunci wa ibadatu ghayrillahi al-muta'al da kuma rashin bautawa Allah madaukaki wal ishraki bihi fi zati was sifati wal huquqi wal af'al da kuma tarayya da suke wa Allah a cikin zatin sa da sufofin sa da haƙoƙin sa da kuma ayyukan sa saboda haka ka tashi ka gargadi mutane su daina yin waɗannan muga laifuka na kafirci da shirka da shiga cikin haƙoƙin Allah da kuma cin mutuncin bayin Allah annau sani nau'i na biyu taklifuhu bi tadbiqi awamirillahi subhanahu wa ta'ala ala zatihi shi kansa mai wa'azin mai karantawar mai gargadin mai jan hankalin shi ma an dora masa wani aiki da zai yi shi a karan kansa bayan aikin da zai wa jama'a shi ma ga nasa al-iltizamu biha fi nafsihi shi ma ya lazimci aiki da waɗannan dokokin li yahruza bidhalika mardatillah domin da wannan ne zai tattaro wa kansa yardar Allah wa yasir uswatan hasanatan liman amana billah don ya zama shi ma abun koyi ne kyakkyawa ga waɗanda suka yi imani da Allah wa zalika fi baqiyatil ayati shine a ragowan ayoyin fa qawluhu wa rabbaka fakabbir ka girmama Allah ma'anahu khussahu bitta'zim ka kebance Allah da girmamawa wala tushrik bihi fi zalika ahadan kada ka hada wani halitta da Allah a cikin bauta wa qawluhu wa thiyabaka fatahhir da yace ka tsarkake tufafinka al-maqsud adh-dhahir min abinda ake nufi a fili da kalman thiyabaka tadhiru thiyab wal jasadi ana nufin ka samar da tsarki ga gangar jikinka da kuma tufafinka wanda dama a baya mun ce tsarki iri biyu ne akwai tahara hissiya akwai tahara ma'anawiya akwai tsarkin ciki akwai tsarkin waje tsarkin ciki shine ka tsarkake abubuwa guda biyu tsarkin waje kuma ka tsarkake abubuwa guda uku to idan mutun ya hada waɗannan tsarki guda biyar to shine ya tsarkaka ciki da waje tsarkin ciki shine ka tsarkake zuciyarka daga dukkan abin da ka san shirka ne hasada nan kufurci keta mugunta da mugun nufi da dukkan abin da zuciya take kudirewa mara kyau dukka watsar da shi ka tsarkake zuciyarka shine tsarki na farko sannan tsarki na biyu ka tsarkake gabbanka daga aikata laifuffuka idonka kunnanka hancinka bakinka kafarka hannunka cikinka kada ka kalli abu da idonka sai wanda ka san kallon sa zai jawo maka yarda Allah kada ka ji da kunnanka sai abin da ka san jinsu shari'a ta amince kada ka ci da bakinka ko ka fada da bakinka sai abin da ka san shari'a ta amince kada ka dauka ko ka bayar kada ka je ko ka dawo gurin da ka san cewa bai kamata ba ma'ana tsarkake waɗannan gabbai shine sarrafa su wajen da za su jawo mana yardan Allah subhanahu wata'ala sannan tsarki na uku kuma na fili shine ka dinga yin wanka kana tsaftace jikinka sannan ka dinga wanke tufafinka don ka zama cikin tsafta sannan ka dinga tsarkake makwancinka da gurinka da gidanka wato tsaftar muhalli da tsaftar jiki da tsaftar tufafi waɗannan guda uku sune na fili na cikin kuma tsarkake zuciya da tsarkake gabbai ga barin saban Allah iz laysa liman yukabbiru Allah domin bai zamo ba ga wanda zai girmama Allah wa yaqifu baina yadayhi kuma ya tsaya gaban Allah an yakuna najisan mustaqziran bai kamata a ce ya zama cikin najasa ba ko bai kamata a ce ya zama cikin datti da kazanta ba wa iza kana haza tatahuru mataluban in har wannan tsarki ya zama an nemi mu zama cikin tsarki fa inna tatahura min adrani shirki to tsarkaka daga datti da annakiya da daudar shirka wa arjashil a'mali da kuma dattin munanan ayyuka wal akhlaqi da kuma halaye marasa kyau aula bi talabi wannan shefu cancanta dukkan mu mutashi wato mu aikata wa qawluhu war rujza fahjur ma'anahu ibta'id an asbabi sukhtillahi wa azabihi ka nisanta kanka ka bar dukkan dalilin da ka san zai jawo maka fushin Allah da azabarsa wa zalika biltizami ta'atihi wa tarki ma'asiyatihi wannan ko zai yi ne in ka lazumci da'a ga Allah kuma kai watsi da saban Allah wa qawluhu wala tamnun tastakathir kada kai wa wani alheri kana neman ya kara maka wato abin da ake kira biki in yi maka abu ina son in ka zo ka karo min har ma an ka dawo min daidai da abin da na baka sai a ce wane ko wance bata so na da biki na bata ta dawo min da daidai da abin da na bata saboda kullun shi biki ya so ake farashin sa ya dinga hauhawa ga masu yin sa a bada biyar a baka goma kai kuma ka kai 15 aka maka 20 har abin ya kai lokacin za a fara dora hannu aka ana kuka in biki ya kusa ai wala tuhsin ihsanan kada kai kyautata kyautatawa turidu ajrahu minan nas kana neman jama'a su saka maka a duniya duk abin da zaka yi kai shi dan Allah kuma ka nemi lada da sakamako a wajen Allah inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura aw turidu lahu jazaan afdalu fi hadhihi ad-dunya ko ka nemi mutun ya maka sakayya fiye da abin da kai masa kuma a nan duniya baka nemi ladan hakan a wajen lahira ba amma al-ayatul akhiratu ita ko aya ta karshe fa fiha tanbihun ita kuma a cikin ta akwai jan hankali da fadakarwa alama yalhaquhu bisa abin da ke riskuwa ga mai wa'azi min aza qaumihi na cutarwa mutanansa da baki ko da hannu hina yufariquhum fid dini lokacin da yayi adabo da su yayi bankwana da su daga addinin su wa yaqumu bi da'awatihim ila Allahi wahdahu lokacin da ya tashi yana kiran su zuwa ga bautar Allah shi kadai wa bi tahzirihim min azabihi wa badishi da kuma lokacin da yake jan hankalin jama'a yake tsorata su su nisanci abinda zai jawo musu azabar Allah da kuma kamun Allah mai tsanani faqala yace wali rabbika fasbir game da lamarin Allah ko da yasa ka sai kai hakuri sai kai hakuri da mutane sau 19 Allah yana ba annabi hakuri bisa wannan nauyi da ya dora masa saboda zai sha wahalar mutane duk gaskiyarka duk amanarka duk mutuncinka duk tausayinka duk rahamarka in ka zo da gaskiya sai an samu wani ya maka kage wani ya maka sharri wani ya bata maka suna wani ya ga maka bakakken maganganu ku duba dai annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da abin suka ta kowane bangare yafi kowa hali mai kyau yafi kowa siffa mai kyau amma duk da haka sai dai samu makiya to kai waye da ba za ka samu makiya ba ba za ka samu masu suka ba da haka ko me kake yi kai hakuri ka tattara kai dai ta bangaren ka ka tabbatar kana kwatanta daidai gwargwadon abin da zaka iya na gaskiya thumma inna matla'il ayati sanan muka lura da farkon waɗannan ayoyi yadda suka tsinkayo tadammanatin nida al-ulwiya ta tattaro kira daga sama, wato abin da ake kira kira da babban murya, fi sautil kabirul muta'al, yadda Allah ta'ala da kansa ya kira annabi, ya kai wannan annabi, to kaga wannan babban kira ne. Binti dabin nabi sallallahu alaihi wasallam li hazal amri jalal, yadda Allah ya kirawo annabi zuwa ga wannan babban lamari, wa intiza'uhu minan nawm, da kuma aka zaburar da shi tashi daga bacci, kum bacci ya kare. Na wani malamin mu yana ce mana fa duk wanda zai koshi da bacci sai ya koshi da asara, ba a samun daukaka da hutu, hutu baya bada hutu, ba a samun hutu da hutu, ba za ka huta ba kuma ka ce kana neman hutu a cikin wannan hutun. Saboda haka lokacin da wani malamin mu yake gaya mana wannan cewa mu tashi mu rage bacci, mu rage ci, mu rage sha, mu rage bacci, mu tashi mu yi nazari, mu yi karatu, muna ga kamar baccin kuma yana da dadi, to amma in ka bar shi ka hakura sai ka zo ka samu arzikin da zai maka alheri har duniya ka ta kare. Intizahu minan nawmi wattadassuri, aka zaburar da shi cewa ya cire bacci, ya cire lilliba wal dif'i, da kuma jin dimi a cikin bargo, ilal jihadi wal kifahi wal mashaqqa, ya tashi a taho jihadi, a tafi gogormayar rayuwa, kuma a shiga tsanani. Allah ya ce ayyuhal mudaththir qum fa anzir, ya kai mai lilliba tashi kai wa'azi. Ka annahu qila innal ladhi ya'ishu li nafsihi kad ya'ishu mustarihan, wanda yake rayuwa dan kansa shi yake hutawa, amma anta allazi tahmilu hadha al-ib'a al-kabira famalaka wan-nawm, kai ko da kake dauke da wannan nauyi na jama'a, ina kai ina bacci, wa malaka war-raha, ina kai ina hutu, wa malaka wal-firashu ad-dafi, me ya hada ka da shimfida mai dadi irin wannan, wala aishul hadi, me ya hada ka da rayuwa haka cikin nutsuwa, wal mata'ul murih, da kayan dadi masu hutarwa, qum lil amri al-azim, tashi ga babban lamari ya hau kanka, allazi yantaziruka, wanda yake sauraron ka, wal ibis saqil muhayya alaka, da kuma nauyi wato wanda aka dora maka, wanda aka shirya maka ka tashi kai wa'azi, qum lil jahdi, tashi don aiki, wan nasab da wahala, wal kaddi wa ta'bi, da tsanani da kuma wato aiki mai wahalarwa, qum faqad madha waqtun nawmi war raha, tashi lokacin bacci ya kare da hutu, wama ada munzil yawm illa sahara al mutawasil, tun daga wannan rana batun bacci kuma ya kare, sai dai a taba dan kadan a tashi ayi ta aiki kuma, wal jihad al tawila shaq, da jihadi dogo mai tsanani, qum fatahayya li hadha al amr wasta'id, tashi kai shiri dan wannan lamari kuma ka tanadi, innaha kalimatun azimatun rahibatun tanza'uhu min dif'i alfirashi fil baytil hadi'i wal hidn ad-dafi liyadfa'a bihi ila al-khidami bayna az-za'azi wal anwa'i wa bayna ash-shaddi wal jazbi fi dama'ir an-nasi wa fi waqi'i al-hayati sawa. Wannan kalma ce mai girma mai tsoratarwa, wacce take funciko shi daga shimfidar bacci, daga cikin gida nutsatse, da kuma wato wurin kwana mai dimi, don ta tunkuda shi zuwa ga kogi, tsakanin iska mai guguwa da kuma iska mai sauki, da tsakanin tsanani da fincika a cikin zukatan mutane a cikin rayuwarsu ta yau da gobe da za a shiga aiki da gwagwarmaya. Wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhalla qa'iman ba'daha, manzon Allah ya tashi ya zama a tsaye, ya jajirce a tsaye, aksar min 20 aman, fiye da shekara 20, lam yastarih wa lam yaskun, bi huta ba bi kuma zauna ba, walam yishi li nafsihi wala li ahlihi, bi rayu dan kansa ko dan iyalinsa kadai ba, qama wa zalla qa'iman ala da'watillah, ya tashi yana kira ga addinin Allah, ya hamilu ala atiqihi al-ib'at thaqila, yana daukan nauyi mai tsanani a wuyansa, al-bahida mai wahala mai nauyi, wala yanu bihi, ko baya jin wahalan nauyin sa, ib'al amanatul kubra fi hadhihi al-ardi, irin nauyin amana mai girma a wannan duniya, ib'al bashariyatu kulliha, nauyin jama'a gaba daya, ib'al aqidatu kulliha, duka aqida an dora masa nauyin ya isar da ita, ya shiryar da duk duniya gabaki daya, Allah zai shiryar da ita ta hanyarsa, wa ib'al kifah wal jihad fi mayadinin shatta, da kuma nauyin gwagwarmaya da jihadi a wato fagage da dama, asha fil ma'arakati da'imatin mustamirra aksara min 20 aman, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin gwagwarmaya da kai komo da dauki ba dadi, wanda ya kwashi shekara sama da 20, la yulhihi sha'anun an sha'anin, wani abu ba ya dauki halin kalinsa gabarin wani, ai wannan ai wancan, a shiga a fito a zauna a tafi a dawo a kwanta a tashi, ga iyali a gida, ga abokai a waje, ga makiya, ga masoya, ga yaya, duka kowa ana tafiya da shi, min khilali hazal amad, a tsawon wannan lokaci, munzu an sami annida al-ulwiyal jalil, tunda yaji wannan kira daga Allah subhanahu wataala wata laqamin hutta khalifar rahib ya karbo wannan nauyi wanda yake mai ban tsoro jazahullahu anna wa anil bashariyati kulliha khairal jazai Allah ya sakawa annabi sallallahu alaihi wasallama ninkin baninkin fiye da yadda ya sakawa ragowan manzanni da suka gabata bisa wannan aiki da yayi wanda Allah ya turo shi sakamakon sa mu ma muka ci moriyar wannan addini wannan musulunci gashi ko muna koyarwa mu ma muna koya muna koyarwa har duniya ta tashi Allah subhanahu wataala ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallama da kaunarsa da girmama shi da yi masa biyayya kuma ya sa hakan ya zama ya amfane mu duniya da lahira ya sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama
anta qadasatun imma tuhillat fadaka almaut min qabl almamat walau jahad albariyah minka qawlan lakubbu fil jahim ma alusat
yanzu kuma sai bangaren tambayoyin da kuke aikowa game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu fara da tambayar da ke neman sanin sunan kakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen uwa wato wadda ta haifi sayyida Amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to al-mukhtasar al-kabir fi siratul rasul na Izzuddin Badaruddin ibn Jama'a ya kawo wannan littafi nasu cewa wacce ta haifi Amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan Tabarratu binta Abdul Uzza bin Usman bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab wato wannan ita ce kenan kakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen uwa wacce ta haifi mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
al-Quds minka ala silati bu'itha ila al-malabirran wa nu'ama wa rahma ya nabiyyal marhamati
tambaya ta gaba tana kama da ta baya ita kuma na neman sanin sunan mahaifiyar kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wajen uwa wato Wahab wanda ya haifi Amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan mai tambayar yake son sanin sunan mahaifiyar shi kakan manzon Allah na wajen uwa
to ya tabbata dai a wannan littafi al-mukhtasar al-khabir fi siratul rasul na Izzuddin Badaruddin bin Jama'a ya kawo cewa sunan wacce ta haifi Wahab wato da ake cewa Aminatu bint Wahab to Wahab din sunan mahaifiyarsa Khawlatu bint Abi Kabshata wanda shine ma ya kawo dalilin da yasa Qurayshawa suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ibnu abi kabsha din ba suna nufin mijin Halimatu Sa'diya ba a'a shi wannan ibnu abi kabsha din yana cikin wanda yake bautawa gumaka na Qurayshawa yayin tawaye ya dinga bautawa shi'ira to da haka saboda ya musu tawaye da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo bai ba addinin su ba sai suke cewa shi ma ya bi tafarkin baban babar da ta haifi kakansa kenan wato Khawlatu binti Abi Kabshat
ruddal amil min al junati
ala asana wa tastahluna mail al ghaniyati wa in massa al adu wa masis qarh rafa'tum baynana sawtan nu'ati
sai kuma tambaya ta gaba da ke neman sanin ko Suwaybatul Aslamiya wadda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita mata musulunta
to Suwayba an yi sabani game da ita cewa bayan an aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama ta musulunta to ruwayoyi sun nuna kashi biyu wasu malaman sun ce ta musulunta har ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana aika mata da sako na gaisuwa da kuma sako na alheri da ya dinga mata bayan ma ya yi hijira ya koma Madina ya ci gaba da kyautata mata har zuwa shekara ta 7 lokacin da aka dawo daga yakin Khaibar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin Allah ya yi mata rasuwa ai yake cewa akwai ragowan zuriyarta da ta bari a duniya a ci gaba da masa alheri sai aka ce akwai danta Masruh amma shi ma ya rasu wato tsakanin rasuwarsu babu nisa da haka dai ruwaya ta nuna ta musulunta kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da kyautata mata da yi mata alheri bisa wancan nono da ta shayar da shi kuma sannan ta rasu ne a lokacin da aka zo fatawa Khaibar shekara ta 7 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina
wa gharsuka muthmirun fi kulli siqin wa hadiyuka mushriqun fi kulli dhati
tambaya ta gaba na neman sani a game da Warqat ibn Nawfal wanda yayi wa sayyida Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani a game da wahayin da aka fara saukarwa da manzon Allah ganin yanda ya himmatu da kuma yanda ya nuna goyen baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nufin cewa a iya saka shi a cikin musulmi?
To ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ga waraqatu bin nawfal a gidan aljanna, wanda ke nuna kenan wannan fata da ya cewa ina ma Allah zai raya shi zuwa lokacin da za a fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi, ina ma yana matashi ya taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan gagarumin aiki da Allah ya dora masa, kuma ya mutu da wannan niyyar. To wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ingantacce cewa ya ga waraqatu bin nawfal a gidan aljanna. Da haka kenan ya tabbata musulmi ne. In ko ya tabbata haka, to dole ne a sa waraqatu bin nawfal kenan cikin musulmin farko da suka fara amsar addinin musulunci bayan nana Khadija.
Masu sauraro, da amsar wannan tambayar za mu dakata a cikin shirin tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam, inda muke sauraron tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Makhtum daga bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. In Allah ya so, a shirinmu na gaba za ku ji ci gaban wannan tarihi na rayuwar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin sannan, a daidai wannan lokacin muke godiya ga masu sauraron mu da kuke kasancewa tare da mu, da kuma godiya ta musamman ga Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da ke daukar nauyin kawo muku shirin, da kuma addu'ar Allah ya saka masa da alkhairansa, amin summa amin. A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da kuma abokan aikin da suke hidima domin ganin shirin ya tabbata, Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Imam al-mursalin fidaka ruhi wa arwahul a'immati wad-du'ati, rasul al-alamin fidaka 'irdi wa a'radul ahibbati wat-tuqati, wa ya 'alam al-huda yafika umri wa ma li ya nabiy al-makrumati, فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي. فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات، ولو جحد البرية منك طولا لكبوا في الجحيم مع العصاة. وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة، رفعت منا نازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات. وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة، وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات. وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهدات. وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات. ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات، بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات. كريم كالسحاب إذا أهلت، شجاع هد أركان البغاة، بليغ علم الدنيا بوحين ولم يقرأ بلوح أو دوات. حكيم جامل يسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة، رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة. فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات. هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة. وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة، وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات. وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات. ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات. ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات، وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات. وإن عبست لكم ميزا خدعتم خنوع الموفقين.